بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف النبيين وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Dukkan godiya ta tabbata ga Allah madaukakin sarki wanda ya hada fuskokinmu a wannan safiya mai albarka, safiya ta Lahadi ta kuma 7 ga watan Al-Muharram a wannan shekara ta 1438, daidai da 9 ga watan 10 shekara ta 2016 miladiya. Dai san Allah madaukakin sarki, zamu ci gaba a karatu wannan littafi mai albarka, littafin Muwatta na Imam Malik ibn Anas, Imam Dar al-Hijra. Zamu tashi dama muna cikin kitabu Salatul Jama'a. Zamu tashi a babi na 3, babu i'adati salati ma'al imam. Haka yake? Kafin nan yau muna 7 ga watan Al-Muharram. Wata Al-Muharram shine wata kadai da ake kiran shi Shahrullah al-Muharram. Watan Allah, Shahrullah, watan Allah al-Muharram. Shi kadai ake kira da wannan suna. Amma kowanne wata sai dai a kira shi da sunansa, ake Safar, Rabi'u Awwal, Rabi'u Tsani, Jumada Ula, Jumada Tsani, Rajab, Sha'ban, Ramadan, Shawwal, Zulqa'da, Zulhajj. Muharram shi kadai ake kira da Shahrullah al-Muharram, watan Allah wanda yake al-Muharram. Kuna ji da kyau ko? Ba wai muna cewa yanzu sunan wata al-Muharram ya tashi daga al-Muharram ya koma Shahrullah Muharram ba. Ina fata mun fahimci wannan da kyau. Muna faɗa maka kambun sa ne. Ana kira shi da Al-Muharram, kuma a ce Shahrullah al-Muharram. Banda watan Ramadana, azumi a watan Muharram shine azumin da yafi kowanne a watanni da ake da su. Bayan azumin Ramadana, to babu azumin da yake yin azumi a watan Muharram. Wannan wata kenan. Wannan wata kenan. Bayan indai azumi ne a kallaci wata ayi azumi a ciki, to banda azumin watan Ramadana babu inda yake azumi a nan. An kun lura da kyau da muke magana na 10 farkon Zulhijja cewa kai al'amal ayyuka, sai ba ai ta'ayini ba, azumi na ciki, sallah na ciki, karatun Qur'ani na ciki, kaza na ciki. Amma wannan da ayyana azumi, bayan azumin Ramadana babu azumin da yake watan yin azumi a watan Muharram. Ana fatan mun gane wannan da kyau. Eh, kenan. Waɗannan 10 da muke ciki yau, muke a 7, suna cikin 10 masu albarka. Daman 10 masu albarka guda 3 ne. 10 ƙarshen Ramadana, 10 farkon Zulhijji, da 10 farkon Al-Muharram. Ina fatan mun fahimci wannan da kyau. In banda azumi da aka ambata na watan Muharram ba tare da an ƙayyade maka kwanaki ba. Kullu rada ce ko cewar babun banda Ramadana babu azumi da ya kai yin azumi a watan Muharram. Kaga ba ƙayyade kwanaki ba a cikin watan Muharram din. In banda wannan azumin, sai kuma azumin Ashura, 10 ga watan Al-Muharram. Shi azumin Ashura asali ma shine azumin da ya fara zama wajibi a musulunci. Kafin a share shi a kawo azumin Ramadana. An share azumin Ashura ne, aka kawo azumin Ramadana. To da azumin Ashura da azumin Ramadana wanne fi yawa? Kuma Allah Ta'ala ce ma nasakh min ayatin aw unsiya na'ti bi khairin minha aw misliha. Bi khairin minha wanda ya fi wannan aw misliha, ko kuma daidai wa daidai da shi. Wanda ya bi shi ta bangaren lada, ko kuma ta bangaren sauki. In ta bangaren sauki ne, ai azumi ɗaya ya fi azumin wata guda sauki. Amma ta bangaren lada ne, ladan azumin wata guda ya fi na kwana guda. Ina fata mun gane wannan da kyau. Saboda haka abinda musulunci ya karanta ranar 10 ga wata, ku riƙe da kyau. Yau 7, gobe Litinin 8, Jibi 39, Gata shekaran Jibi, Laraba shine 10 ga wata Al-Muharram. Abinda musulunci ya karanta a ranar shine azumi na Ashura, 10 ga watan Al-Muharram shine abinda musulunci ya karanta. Kasancewar Yahudawa suna azumtar wannan 10 ga wata din, sai Annabi sallallahu